change. And I know, 'cause it's clear. And as I walk these streets alone, I say, boy, you ain't got nothing to fear. Settle down, make it right. We ain't gonna change this overnight. One day you will be the eyes with which I see, the ears with which I hear, the tongue with which I speak. You will be the hand with which I strive. Then I people pushing me, oh, all this pressure to retreat, so I got to hold on to what I believe. Settle down, make it right, we ain't gonna change this overnight. Why you looking out for me, my friend? Do you just smile and pretend? There is one thing that I found. They can't break me down. No, no. Da 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 da